بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله سادوا أن متشنران الجمعة 25 ga watan Al-Muharram hijira ta 1443 wadda ta yi daidai da 3 ga watan 9 shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 206 mai tan da 6 a cikin karatunmu na Al-Muwatta sai Imam Malik haka ne ko? Na kana dariya ko ba haka bane? Ko mai tan? Na'am za mu tashi babi na 310 ash-shuhada fi sabilillah na'am yau na'am 25 ga watan al-muharram ko hijira ta 1443 3 ga watan 9 shekara ta 2021 na agogo ma yake ba na kalanda ba shi na'am Na'am yace babu shuhada fi sabilillah babin shahidai a hanyar Allah wato waɗanda suka yi shahada a hanyar Allah ash-shahada ma'anarta shaida amma ana nufin waɗanda wato aka kashe su a hanyar Allah domin ɗaukaka addinin Allah a wajen jihadi dan ɗaukaka addinin Allah an ce musu shuhada jam'i ne na shahid an kira wanda aka wanda ya mutuwa a wannan hali shahid ma'ana wato wanda ya isa matuƙa wajen yin shaida saboda ya yi shaida akan gaskiyar imaninsa ba da harshe ba da jininsa da ransa ya yi shaida domin wanda duk aka kashe shi a tafarkin Allah shi ne matuƙar shaidar da zai bayar ma Allah cewa ya gaskata Allah yanda har ya sadaukar da ransa aka zubar da jininsa saboda Allah to shi sai aka ce musu ash-shuhada su ne suke zuwa a martaba ta uku cikin martabobin darajojin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai da shahidai da kuma salihai to al-shuhada sune suke zuwa bayan as-siddiqun as-siddiqun sune masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa irin su sayyidina Abu Bakr as-siddiq shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan dutsen Uhud da shi da Abu Bakr da Umar da Uthman sai dutsen Uhud yayi girgiza irin kamar girgizar ƙasa din nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki shi da kafarsa ya ce uskul ya Uhud ka nutsu ya Uhud je fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan waɗanda suke kanka annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu to kaga ishara ga shi kansa sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar shine siddiqi da abubakar da umar da usman sune shahidai domin duk kace su aka yi fi sabilillah sun yi mutuwar shahada duk su biyun to wannan babin yana ne alakar da kitabul jihad saboda shahada maƙololuwar shahada ana samun ta ne wajen jihadi domin a nan ne ake kashe mutum domin ɗaukaka addinin Allah saboda haka ya dace a ambace ta a cikin kitabul a ambaci wannan babi a cikin kitabul jihad na'am نعم يتي عبيد الله يتي وحدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتام حديثي عن مالك دغ مالك عن ابي الزناد دغ ابو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز المدني شما عن أبي هريرة دق أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي والذي نفسي بيده نار إذا وند ريناك هنوسا لو وجدت أني أقاتل في سبيل الله والله ناس أشي نايكي دومن أوكك الدين الله فأقتل في أكشيني ثم أحيا سنن أرايدني فأقتل سنن في أكشيني ثم أحيا سنن أرايدني فأقتل في أكشيني فكان أبو هريرة يقول أبو هريرة يكسن شينا شوى ثلاثا أشهد بالله سو أكو نارنتي ناي شيدا دا الله واتو سو أكو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفدونا سو أكو النبي صلى الله عليه وسلم يفدونا وانا حديث شين يبينا فللر الشهادة أتفركن الله وانا حديث دي متفق عليه ينا تكن بخاري دا مسلم دكتور رويتوشي تهنير مالك تهنير مالك دا تكن موطنسة suka ruwaito shi shi al-bukhari ya ruwaito shi daga riwayar abdullahi daga muwatta abdullahi bin yusuf at-tinisi shi kuma muslim ya ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu ibn abdul bar radiyallahu anhu rahimahullah yace a cikin wannan hadisi akwai halaccin mutun ya rantsuwa da Allah akan abinda yake wato akan abinda mutun yake itikadi da shi sawa'un ana buƙatar rantsuwar ko ba a buƙatar rantsuwar cewa babu laifi akan wannan bal a cikin sa akwai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin sau da yawa a cikin maganar sa yake ce la wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsa da wannan wanda ran muhammadu yake hannunsa ko kuma yace la wa muqallibal qulub la na rantsa da mai jujjuya zuka wa muqallibil qulub na rantsa da wanda yake jujjuya zukata saboda a cikin a cikin rantsuwa da Allah a cikin sa akwai tauhidi da girmama Allah abinda ake abinda yasa abinda ake ki ba rantsuwar ake ki ba kariyar rantsuwa da kuma ganganta kariyar rantsuwa din shine abin ki amma ita kanta rantsuwa ba a cinta kuma wannan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake hannunsa wannan rantsuwa da yayi ba dan a san gaskiyar sa bace saboda yana magana ne da sahabbai wanda sun yi imani da gaskiyar sa bal ya fada ne ta babin tawkidi karfafawa dan a tauki abin da muhimmanci shi yasa ya rantsa shi ya rasa ya rantsa da shi dan haka ya nuna wannan ya nuna san cewa mutum zai yi rantsuwa ko ba dan ya nuna cewa yayi rantsuwar dan a gaskata shi ba bal dan ya karfafa abin da yake so ya fada ga a cikin wato kunnuwan waɗanda suke sauraron sa sannan a cikin ko an fahimci dai hadisin cewa ya so yana so a ce ya yaki a tafarkin Allah sai a kashe shi sannan a rayar da shi sannan ya sake yaki a sake kashe shi a sake rayar da shi ya sake yaki a sake kashe shi a sake rayar da shi yayi haka har sau uku yayi haka har sau uku wato ya samu shahadar sannan kuma ya sake dawowa rayuwa sannan har na ƙarshe menene na ƙarshen a kashe shi ya zama to ƙarshen al'amarin bayan yayi din an dawo da shi yayi din an dawo da shi zaman to ƙarshen shahadar shi wannan ya isa mutuka wajen bayyana falalar ash-shahada to kuma a cikin wannan hadisin kamar yadda ibnu abdul bar ya ambata yace fihi ibahatu tamanni al-khair wal fadl min rahmatillah bima yumkin wa bima la yumkin a cikin wannan hadisin akwai wato halaccin mutun yane yayi burin alheri da falala daga rahmar Allah da abinda zai yiwu da abinda ma ba zai yiwu ba to kuma wannan ai kaga gurin abinda ba zai yiwu bane mutum ya mutu a dawo da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi burin haka to wanda ya nuna cewar abinda yake ba zai yiwu ba ma in dai na alheri ne to kai burinsa. Menene hikimar yin haka? Na'am? Sadan niyya, ahsantum. A samu ladan niyya. Kuma a saba ma zuciya kaunar alheri. Ka kaunaci alheri ko ba zai yiwu kai yi shi ba. Ka kaunace shi. Domin in kai haka za ka samu ladan alheri. Yace li anna fihi izhar almahabbati fil khair warraghbati fihi domin a cikin sa akwai bayyana san alheri da kwadayin aikata shi wal ajru yaqau ala qadri niyya shi kuma lada fa yana afkuwa yana samuwa ne gurgurdan niyyar mutum ake ba mutum lada tunda kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisin abdullahi a cikin hadisin abdullahi ibn abbas من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة وان دي نير ايكة الهيري اما دي ايكة با زعر وطمت لا دا قدا لا دا قدا شكاكي تو دا تقودا متن كان كان صوه بذاك ايا تفيا كجيك دعوة با بذاك ايا تفيا كجهادي با lakin zuwa kai hajji ba kace ina ma dai Allah ya dawo min da samartaka ta a ce duk wannan tafiyar da ake yi aikin hajjin nan da ake a kafa toho wannan da ake a Arafa a kafa a ce da ni ma za a jifan nan a ce da ni za a ko kuma tafiya da ake yi zuwa wajen wa'azin maguzawa nan da ni za a kaga dai wanda wannan ai tamanni ne guri ne abinda ba zai zo ba kace laita shabab ya'udu yawman ina ma samartaka za ta dawo wata ran samartaka ta dawo wata ran to kaga amma ya halatta mutun ya haka ko bai halatta ba za a ce ma Allah shi shigi a ce masa kai ina kaji an dawo da tsoho yaro ina kaji tsoho ya dawo yaro in za ka tambayi Allah ka tambayi abu wanda yake mai yiwuwa ba abu wanda yake ba zai yiwu ba kashi ba roƙon Allah yayi ba cewa yi guri yayi fata ne ko da yake fata fa a shari'a ana fadan sa ne abinda zai yi ar-raja akan abinda zai yi amma abinda ba zai yi ba tamanni ake ce masa tamanni guri ina ma zai yi shine ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima a ce kaje filin yakin Badar kamar yadda aka ce wani bawan Allah da ya zo zai tafi Madina ya tsaya a filin yakin Badar ya tuno da irin abinda Allah ya yi musu ya ce ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima sai ran ya shike a nan ya rasu a nan ran ya fita saboda shauƙin a ce ina ma shi ma yana cikinsu waɗannan mutane da Allah ya kalle su ya ce i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuke so na riga na gafarta muku yace ina ma shi ne wa ina ma yana cikinsu ya samu rabo mai girma to haka wannan ai ba zai yi ba amma yayi burin wannan yayi fatan yayi wato yace ina ma yayi tamanni din wannan to ana son tamanni alkhair shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya ta mutum hudu ce mutumin da Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi yana neman dukiyar ta hanyar da Allah yake so kuma yana sarrafar da dukiyar ta inda Allah yake saboda ilimin sa da yake da shi wato wajen sada zumunta da yin abin da Allah yake so wannan shine a daraja mafi daukaka wani kuma Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba yana cewa ina ma Allah ya bani dukiya ni ma ne irin yanda wani yake yace to waɗannan darajar su daya su ne mafi girman daraja sai kuma na uku shi kuma Allah ya bashi bai bashi ilimi ba bai bashi ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba saboda haka dukiyarsa yana kutsawa cikin ta ba tare da kula da haƙƙin Allah ba yana bin shahawaice da barna wajen batar da dukiya shi kuma na hudu Allah bai bashi ilimi ba bai bashi dukiya ba bashi da dukiyar amma yana cewa ina ma ina da dukiya me yi irin tabargaza irin wanda wani yake yi to waɗannan a sharri matsayin su ɗaya to shi yasa ka so alheri ko baka da halin yin sa, ka so alheri ko baka da halin yin sa, domin Allah ya ce in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhida minkum, in Allah ya san alheri a cikin zukatanku zai ku zai baku alheri fiye da abin da aka karba daga gare ku. Walau alimallahu fihim khayran la asma'ahum, da Allah ya san alheri a cikin su, a cikin zuciyarsu, da Allah ya jiyar da su ji na karba na wa'azin Allah. To da haka mutum ya sanya alheri a ransa, ya saba ma zuciyarsa tunanin alheri, ya saba ma zuciyarsa laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra, da muminai da suka ji sun muminai maza da muminai mata sun yi zaton alheri ga kawo kansu, daga zarar wani abu mummuna ya zo maka dangane da a mumini dan uwanka ko dangane da rayuwa kau da shi, Allah ya san alheri a cikin zuciyarka. To wannan wato kun ga yanda sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, wato hatta a cikin abinda ya darsu ma a cikin zuciyarsa sai ka sami ilimi akan wannan. In kuka ji wannan fa duk bayani nake yi da munasabat akan wannan cewa na so a ce na rantsi da ran da raina yake hannunka, ina ma na so a ce a mai yaki a tafarkin Allah. To haka Allah madaukakin sarki yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi da shi, komai nasa haske ne salawatullahi wasallamu alaihi. To wannan hadisin ma'anar da yazo domin sa shine falalar bayyana falalar jihadi, domin kamar yanda yace wajidtu anni uqatilu fi sabilillah, na so a ce nayi yaki a tafarkin Allah, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi shi. Sannan da falalar shuhada, da falalar yin shahada, da falalar yin shahada wanda yake shine ma ainihin munasaba da nuna kuma cewa ita shahada tana da yawa, kamar yanda yazo a hadisin da Ibn Abi Shayba ya rubuto a cikin musnad insa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu thalathatin yadkhuluna aljanna ash-shahid, farkon mutane uku da za su shiga aljanna wanda ya mutu shahada, wa rajulun atifun da'ifun dhu iyal, da mutum wanda yake mai kamewa rarrauna mabucin iyali, yana da nauyi ba ƙarfi ba ƙarfin abin hannunsa, amma kuma atifun mai kamewa, baya roƙo baya bara ya kama kansa, wa abdun ahsana ibadata rabbihi, da bawa wanda ya kyautata ibadar ubangijinsa, wa adda haqqo mawalihi, kuma ya bada haƙƙin iyayen gidansa, wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, farkon mutum uku da za su shiga wuta, amirun tasallaf, shugaba wanda ya kwaci mulki da ƙarfi ya zo ya zamanto cewa wato da ya kafa kansa akan mutane, wanda ya kwace mulki da hannunsa, wal iyazu billahi, duka ga yanzu wanda suke sayan ƙuri'a sun shiga cikin wannan ko? Mubarak kace sun shiga. Wa dhu tharwatin min malin la yu'addi haqqahu, da mai dukiya, da mai yalwar dukiya wanda baya bada haƙƙin dukiyar, wa faqirun fajur, da faqiri fajiri ba shi da shi amma fajiri ne shi, wal iyazu billah. Na'am. Kuma ya zanta min hadisi an Malik, daga Malik, daga Abi Zinad, daga Al-A'raj, daga Abi Huraira, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana yin murmushi, yana yin dariya ga mutum biyu, ɗayansu yana kashe ɗayan dukkaninsu kuma su shiga suna shiga aljanna. Wannan zai fita jihadi yaki a tafarkin Allah fa yuqtal fi akashi shi. Sannan ya kar sai kuma Allah ya karbi tuban shi wanda ya kashe kisa. Sai shi ma ya je jihadi fa yastashhid ko fa yustashhad. Sai ai masa mutuwar shahada. Nan an ambaci hadisi daga cikin sifofin Allah wanda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai mu imrarin sa kamar yanda yazo ba tare da kamanta yaya ba tare da sanin hakikanin sa ba in an dangana ta zuwa ga Allah domin Allah babu abin da yake kama da shi kuma bai kama da kowa ba a cikin sifofin sa ko ayyukan sa ko zatin sa saboda haka Allah ya ce yana dariya ga mutane biyu yaya Allah yake yi wannan alkaifu minhu majhul yaya yake sifantuwa da sifarsa wannan majhul ba a sani ba wal imanu bihi wajib ai imani da shi wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sifanta Allah da wannan sifa sai a takaita anan ba tare da tawili ba wanda za a fitar da ita daga zahirin sa a ce a Allah baya haka in kace Allah baya haka to ya zaka yi idan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana yi in kuma kace a ba haka ake nufi ba ga abinda ake nufi menene hujjarka in kace saboda in kore ma Allah kama da halittar Allah waye ce maka yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kamanta shi da halittar Allah ai shi yafi kowa sanin Allah to haka dan ya faɗa ya binuni cewa ya kamanta shi da halittar Allah ne yana magana ne da mutane waɗanda yake sun san Allah saboda haka wannan abinda duk zai tsarsu a cikin zuciyarka na yadda wannan sifa take dangane da Allah ka kauda ita domin Allah laysa ka mislihi shay shi yasa manhajin magabata na ƙwarai shine tabbatar da sifofin Allah ala muradillahi wa rasuli a bisa muradin Allah da manzansa a bisa zahirin abinda sifar ta zo min ghairi tashbih min ghairi ta'til ba tare da ka wofantar da sifar ba wala tashbih ba tare da kamanta shi da wani halittar sa ba wala ta'wil ba tare da ta'wili ba kada kai wani ta'wili haka magabata suke akai duk da waɗansu sai su ce wannan majazi ne ba haƙiƙa ba to shi majaz ana tafiya zuwa ga majaz idan akwai dalili da ba za a ɗauke shi a haƙiƙa ba to kuma dalilin shine menene dalilin babu dalilin shine za ka iya cewa saboda kar a kamanta Allah da wani to waye ce dan ka tabbatar masa da wannan ka kamanta shi da halitta in ka ce na tabbatar da shi kamar yadda Allah da manzonsa suka faɗa amma ba tare da cewa haƙiƙaninka shine kaza ba kamar wato yana dariya kamar yanda mutane suke dariya wannan in kai wannan shine kai tashbihi ka fita daga cikin addini domin ka kamanta Allah da waninsa ka ƙaryata alƙur'ani to amma wannan ba zai hana a nuna cewar wannan shine cewa Allah maɗaukakin sarki zai fuskanci waɗannan bayi nasa su biyu da wato rahama da yarda da afuwa da gafara ba abinda ake nufi kenan wato ɗayansu ya fita jihadi aka kashe shi wanda ya kashe shi shi ba musulmi bane ya je yaƙi musulmi ne sai kuma Allah ya karɓi tuban shi wannan da ya kashe wannan shahidin shi kansa ya sake fita jihadi sai a kashe shi akwai misalin wannan na'am Hassan Wahshi wanda ya kashe Hamza Wahshi ya kashe sayyidina Hamza a ranar yakin Uhud kuma ya tuba ya musulunta ya kyautata musuluncinsa kuma ya fita jihadi da aka je yakin Musailimah al-Kazzab yakin al-Yamama aka kashe shi a yakin al-Yamama haka akwai Uqba ibn al-Harith wanda ya kashe Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar, shi ma irin wani aka ta samu gare shi, ya kashe shi kuma ya musulunta, ya je yaƙi fi sabilillah, shi ma aka kashe shi. Saboda haka duk suka ƙare a matsayin ash-shuhada. To ranar alƙiyama Allah zai fuskance su da nuna musu yarda da rahama, wato Allah zai musu dariya kamar yadda zahirin hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. To a cikin wannan akwai dalili akan cewa wanda aka kashe shi a tafarkin Allah yana cikin aljanna insha Allah, kuma wanda duk yayi yaki domin kalmar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya, kuma kalmar kafirai ta zamanto ita ce makaskanciya, to shi ma dan aljanna ne. Na'am. Na'am, kuma ya zanta min hadisi an Malik, daga Malik, daga Abu Dinar. Afwan, kafin mu wato kun ga wannan shi yasa wato ba a hukunci akan al-mu'ayyan, baka san yanda zai kare ba. Kaga mutum kafiri ne, yayi barna ga addini, kace zaka tsine masa, ko kace wannan ba zai gamu da rahama ba, to in kai haka ka shiga gaban Allah, in kai haka ka shiga gaban Allah. Kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira, Allah ta'ala yana cewa wane ne wannan wanda yake rantsuwa cewa ba zan yafe ma bawana ba, to ku shaida na gafarta masa, shi kuma na ya bata aikinsa. To da ka kyale tsakanin Allah da bawansa, ka duba ka gani wannan fa wahshi ya kashe Asadullahi wa rasulihi, zakin Allah Sayyidina Hamza, shi ya kashe. Ka duba irin abinda Hamza ya yi ma musulunci, ka duba kusancin Hamza da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kashe shi a wajen yaƙi, ya kashe shi. Amma kuma sai Allah ya karɓi, Allah ya tuba a gare shi. Wataƙila mu idan mu ne sai mu ce ina inda ya irin wannan, ina za a karɓi tubansa? Ta abin ba naka ba ne, na Allah ne. Shi sa ka ƙyale Allah da hukunci, shi ne sanin girman Allah, shi ne ladabi tare da Allah. Kuma Allah maɗaukakin sarki yana kawo mana irin waɗannan don mu san shi, mu san shi, mu girmama shi yadda ya cancanta mu girmama shi. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, kada ku wuce gaban Allah da manzansa. Na'am. Na'am, kuma ya zanta min hadisi an Malik, daga Abu Dinar, daga Al-A'raj, daga Abi Huraira, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na rantse da wanda raina yake hannunsa, babu wani wanda za a yi masa rauni domin a hanyar ɗaukaka addinin Allah a wajen jihadi, wa Allah kuma shi ne mafi sani da wanda aka ji masa ciwo, wato aka yi masa rauni a tafarkinsa. Face ya zo ranar alkiyama, ciwonsa yana kwararar da jini, al-launu damin na'am, aya nusa biyu ce, al-launu damin, kamar nusar istifkar kenan, a nusar zurqani al-launu dam, a nusar Abul Walid al-Baji ta al-Muntaqa, shi kuma me yace, al-launu damin, shi ta ma nusar al-Muntaqa ta al-Baji, launi ne na jini, kanshin kuwa kanshin almustiraran mustiraran al-asraran muski tiraran almusk an fahimci hadisin wato duk wanda aka ji masa ciwo a wajen jihadi fi sabilillah to rana alqiyama haka zai zo haka zai zo ciwon nata za a tashe shi da wannan ciwon za a tashe shi da ciwon ciwon kuma yana kwararar da jini launinsa launin jini ne amma kanshi yake irin kanshin almiski kun san jini yanda yake da karni to ba zai karni ba kanshin almiski zai wanda ya mutu a tafarkin Allah wannan ishara ne ga cewa wanda ya shahada a halin da ya mutu a haka za a tashe shi shi yasa ne ma wanda ya shahada ake binne shi a cikin kayansa ba a cire kayansa ai masa wanka ai masa likafani haka a cikin kayansa haka za a binne shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda dabbarsa taguwarsa ta taka ta fadi da shi ta taka shi a filin Arafa yana cikin ihrami yace fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiya za ta tashi shi ranar alqiyama yana labbaik allahumma labbaik kuma wannan shaida ne akan cewa mutum ana tashin sa akan abin da ya mutu akai ana tashin mutum akan abin da ya mutu akai kuma Allah cikin rahamarsa Allah yana daukar ran mutum akan abin da ya rayu akai man aasha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi insha Allah haka yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu akan abu to akan sa zai mutu wanda ya mutu akan abu za a tashe shi akan sa insha Allah to daga cikin shaida akan wannan kissar Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari wato baban shi Abdullah ibn Haram ya ce ma ɗansa Jabir wajen yakin Uhud yace kai wasiya ka kula ne maka wasiya ka kula da karnanka ya bar masa karni mata su takwas shine na tara shine kadai namiji duk ƴan uwansa mata ne yace ka kula da su shi ya san mutuwa zai fi sabilillah ya tashi ya nemi shahada aka kashe shi shekara ta biyu bayan hijira aka yakin Uhud bayan shekara 40 lokacin Muawiya lokacin khilafar Muawiya sai Muawiya ya zo da tsarin shigo da ruwa cikin Madina ta hanyar wadi al-Aqiq inda shi wadi al-Aqiq wani kwararo ne wanda yake kusa da Uhud a cikin sa aka yi yakin Uhud a cikin wannan kwararon a cikin sa aka yi yaki duk yakin da aka yawanci shuhada din da anan ma suke to da aka zo za a yi wannan magudanar ruwa wanda za ta kawo ruwa cikin garin Madina aka ƙara zurfin don ruwa ya taho sai ji tsoron kar wannan haƙar da aka yi ta kwaranye ga kabarin mahaifinsa sai ya je ya dauke shi zuwa ga tudu sama wanda yanzu inda shuhada Uhud suke in kuka kula ai tudu ne daga gangaren da inda wadi al-Aqiq din yake kusa da idan kun san wajen akwai headquarter ɗan kwana-kwana a wajen bayan headquarter ɗan kwana-kwanan wannan kwarin ne to da anan suke sai aka dauko su aka yi su sama inda yanzu inda kaburburan shuhada Uhud suke sai ya dauko shi zai kai shi can ya samu jikinsa yanda yake haka yake sai hannunsa ya rufe goshinsa haka ya dora hannunsa akan goshinsa sai ya cire hannun don ya miƙar da shi sai ga jini yana kwarara bayan shekara 40 biology yana da bayani ubangijin biology ya nuna ikonsa sai ya mayar da hannu don ga gaskiyar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to ranar alkiyama haka za su tashi ranar alkiyama haka shuhada'u za su tashi. Wannan ya isa karama ga wato waɗanda suka yi shahada a tafarkin Allah. Ibn Abdul Bar ya ce abinda duk wanda aka kashe shi, duk wanda aka ji masa ciwo a tafarkin alheri, tafarkin nagarta, ko tafarkin na wani abu na gaskiya daga abinda Allah yake so, kamar wajen yana yakin ƴan ta'adda da khawarijawa wanda suka ɗauki makami suna farma musulmi suna karkashe su, da ɓarayi masu sata da makami su ne al-lusus wal-muharibin, da waɗanda suka dananto sun ƴan taware sun ware kansu sun ɗauki makami suna yakan al'umma, au amirin bi ma'ruf ko kuma wajen umarni da kyakkyawa, au nahin an munkar ko yana hani ga munkari, to in yayi haka shi ma yana cikin wannan. In aka ji masa ciwo a wajen wannan ciwon sa ranar alkiyama, haka zai zamanto yana fitar da jini, al-launu launu damin wal rihu rihu misk, ko al-launu launu dam wal rihu rihu misk, duk ma'ana ɗaya ne. Tunda launu damin kaga na kira ce jinsi ake nufi, jinsin jini, addam kuma wannan alif da lam din listighraq al-jins, saboda duk ma'ana ɗaya ce. In ma kace al-launu launu dam wal misk wal rihu rihu misk, sai dai babin sa babin riwaya ne, ba wanda zai mana tahririn wannan sai masharikul anwar, ba mu da ba lokaci da mun duba shi. Ibn al-Qadi Iyad shi zai mana tahririn wannan, dan shine mai kula da dabtin al-muwatta da as-sahihain masharikul anwar, al-Qadi Iyad rahmatullahi alayhi. To wannan ya nuna cewa haka Ibn al-Zubair yace, yace dalilin sa kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna malihi fa huwa shahid, wanda duk aka kashe shi yana kare dukiyar sa shahidi ne, yayi mutuwar shahada. Barayi sun zo za su maka sata, kai karfin hali kace kai ma sai ka abin nan, sai inda karfin ka ya kare sai rai halinsa suka kashe mutum, to yayi mutuwar shahada, yayi mutuwar shahada, dukiyar sa ma ba ballantana kuma ransa. Na'am. Kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Zaid ibn Aslam al-Adawi cewa sayyidina Abdullah Umar ibn al-Khattab ya kasance yana cewa ya Allah ina roƙonka, ya Allah kada ka sanya kisana ya zamanto a hannun mutumin da yake yin da ya taba yi da yayi da yake sallah a gare ka da sujada guda daya da zai kafa hujja da ita a gare ni ranar alkiyama. Me yace hujjar da zai kafa? Kan karya dawwama a wuta, wato Allah ka sanya duk wanda zai kashe ni ya zamanto zai dawwama a cikin wuta, wato ba musulmi bane, kar ka sanya musulmi ya kashe ni, domin in musulmi ne zai iya yiwa Allah ya yafe masa, duk da sayyidina Umar ya kashe sai Allah ya yafe masa, kuma Allah ya karɓa amsa sai addu'a sayyidina Umar, wanda ya kashe shi majusi ne, abu lulu'atul majusi shi ya kashe shi, dama ya san shahada ce, ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ba fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, ya san shahada ce. Amma kuma duk da ya san shahada ce, kamar yadda zai zo a babin da zai zo nan gaba, roƙonta yake ta yi, yana ta roƙon shahada kamar yadda zai zo a hadisin Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik. Amma kaga ka san su kenan, dama abin da zan faɗa kenan, ka san. Kuma abin mamaki, wato ƴan shi'a suna murna suna biki da girmamawa ga abu lu'atul majusi wanda ya kashe sayyidina Umar. suna girmama kabarinsa su kai ziyara ga kabarinsa har ziyara suke kaiwa ga kabarinsa ga abin da yake a sayyidina Umar yake faɗa yana roƙon Allah kuma Allah ya amsa addu'arsa domin Abu Lulu atul Majusi ba musulmi bane kafiri ne shi yasa da aka tambayi Malik akan menene ma'anar wannan maganar ta sayyidina Umar yace yuridu bidhalika annahu laysa lighairi al-islam hujjatun inda Allah ta'ala cewa babu wata hujja a wajen Allah in ba musulunci ba to kar ka sa shi ya zama wata hujja a gare ni tunda wato kar ka sanya shi ya zama to wanda zai kashe ni musulmi ne na'am kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi daga Abdullah ibn Abi Qatada al-Ansari daga babansa shine Abu Qatada al-Ansari al-Harith ibn Rabi'i Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah idan aka kashe ni a tafarkin Allah wato saboda ɗaukaka addinin Allah sabiran ina mai haƙuri wato ba mai gudu ba muhtasiban ina mai neman lada ina mai gaba-gaba ba mai daba ba mai juyawa da baya ba shin Allah zai kankare min kurakurai na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am yayin da mutumin ya juya baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ko yayi umarni aka kira masa shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa miyaya kace sai ya maimaita maganar sa gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa na'am sai dai bashi haka nan Jibrilu ya gaya mu wannan hadisin ya nuna abinda shahada take yi ta yafe dukkan zunubai wanda ya shafi janibin haƙƙin Allah amma haƙƙin bawa da bawa wannan yana nan akan bawa daga cikinsu akwai bashi to amma zahiri wannan hadisin a farkon musulunci ne lokacin da annabi sallallahu don a farkon musulunci idan kafin wadata ta zo idan mutum ya mutu da bashi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tambaya ya bar yana da bashi in aka ce eh ya bar abin da zai biya masa bashin in aka ce bai bari ba sai ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah sai da Allah madaukakin sarki ya kawo wadata aka samu zakka aka sanya kaso a cikin kason zakka ga waɗanda ake bin su bashi kuma Allah ya kawo dukiyar alfai dukiyar baitul mal ta zamanto dukkan musulmi mabukaci yana da haƙƙi a baitul mal in ma ba a samu an biya masa bashi daga zakka ba to za a biya masa bashi daga baitul mal to da aka samu wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka malan fali warasatihi wanda duk ya bar dukiya to dukiyarsa ta magadansa ce wa man taraka dainan fa ilwa daya'an fa ilayya wa alayya wanda ya bar bashi ko ya bar nauyi a kansa, wato ya bar iyalai waɗanda babu mai kula da su, fa ilayya, to a kawo musu, wa alayya kuma yana kaina. To wannan ya nuna dukkan musulmi da haƙƙi a baitul mal in ya mutu da bashi a biya mata. To amma idan mutum yana da bashi, wajibi ne kada ya kwana biyu bai yi wasiya ba. Wannan ta daga cikin wasiya ta wajibi. Wasiya ta wajibi akan mutum akan bashin da ake binsa. Idan kuma ya yi wasiyar in ya bar abin da yake, abin da zai biya bashin daga dukiyarsa, to wannan ba zai hana shi shiga aljanna ba. Wato in mutum ya mutu da bashi a kansa, kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mahbusatun bidaini, ran mumini ana tsare ta saboda bashin da yake kanta. Ana tsare ran mutum daga shiga aljanna saboda bashi da yake kansa. To amma in yayi wasiya ya bar abin da za a biya daga cikin, ya bar daga cikin dukiyarsa abin da za a biya bashin, to kamar yadda Ibn Abdul Bar yace wannan insha Allah, wato ba zai hana shi shiga aljanna ba, ba zai zamanto an tsare shi. Falaysa bi mahbusin anil jannati insha Allah, wannan ba zai zamanto an tsare shi daga shiga aljanna ba. Haka nan ma in yayi wasiya da shi amma ba shi da abin da za a biya masa bashin da shi, ko ba shi da ikon biyan bashin a cikin rayuwarsa, to wannan wajibi ne daga shugaba na al'umma, daga haƙƙin dukiyar al'umma a biya masa. Domin shugaban shi ne za a tambaya, me yasa wane da wane dukkaninsu musulmi ne ana bin su bashi, me yasa baka biya musu bashi ba? Me yasa baka biya musu bashi ba? Ba mai bashin za a biya ba, shugaban za a tambaya, wanda baitul mal take karkashinsa. Yanzu ɗan fansho da ya bar, wato kun ga na yi furfura na kusan zama ɗan fansho, na zama ɗan fansho, kuna ta kama bakirin ɗan fansho ko? Saboda wato halin zalincin da ake ne ya isa. Mutum ya gama rayuwarsa da samartakarsa da ƙarfinsa a cikin hidimar al'umma, sannan abin da yake haƙƙinsa ne a hana shi a tawaye masa. Ya bar bashi yana fata daga cikin fanshinsa za a biya. Shugaba maimakon ma ya zo ya biya masa ba daga cikin fanshin nasa ba ma, daga cikin baitul mal, bal daga cikin fanshin nasa ma ya hana shi. Aka tsare shi da aka tsare shi, ya zama to shine sanadiyar tsare shi ga rashin shigarsa aljanna har sai an biya bashinsa. To ranar alkiyama ba shi mai bashin za a biya ba, shugaban za a je a tukumo, a zo a gurfanar da shi gaban Allah. Me yasa yana da haƙƙi baka biya, yana da haƙƙi kuma ya bar haƙƙi da yake kansa baka biya ba daga cikin dukiyarsa? Shi yasa a gaskiya wallahi muna kira ga gwamnoni su hankali da kudin ƴan fansho, su hankali da dukiyar ƴan fansho. Dukiyar al'umma ma ga baki ɗaya, dukiyar al'umma ma ga baki ɗaya, duka gafa wannan fa wanda ake bi bashi. Na? Allah, wai in wancan shugaban bai biya ba, wanda ya zo daga baya, wanda ya zo daga baya shi ma, wato shi ma zai ɗauki nauyin. Idan wanda ya zo daga baya yana da halin biyan bai biya na wancan ba, shikenan na waɗancan suna kansa da kuma waɗansu sababbi wanda za su zo. Na'am? Yawansu. Na'am? Ban ji ba. Kowai sharhi. A'a, mutum ne shugaba ne, akwai waɗanda suke da haƙƙi da bashi a kansu, shi ya kamata a ce ya biya, bai biya ba. Ka gina da wannan laifin, sai wani ya zo bayansa, yana da ikon shi ma ya biya a kan na waɗannan, bai biya ba, shi ma har ya ɗauki laifin waɗannan. sannan sababbi da suka shigo kuma kuma suna kansa ba wai lalle yan fansho ba duk wanda yake ana bin sa haƙi ba shi da biya ba shi da ikon biya kuma akwai dukiyar da za a biya a cikin baitul mal tunda yana da haƙi a cikin baitul mal yace sai dai kawai hali ɗaya ne kamar da Ibn Abdulbar ya kawo yace illa an yakuna ma alaihi min ad-dayn akthar mimma lahu fi baitil mal sai dai in ya zamanto abinda yake kansa na bashi yafi rabansa da yake nasa ne a cikin baitul mal in rabansa yafi na abinda yake nasa ne a cikin baitul mal to nan ba za a ci kuma shugaba akan wannan ba to sai kuma a koma zuwa ga al-qisas sai a koma ga qisas ayi cin ayi bisa ayyuka ayyukan ayyuka al-hasanat wa sayyi'at abiya masa daga al-hasanat dinsa dan aljanna ba zai shiga aljanna ba alhali suna da wata cuta da suke ma wani har sai an yi qisasi na'am kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Abin Nadir Salim ibn Umayya maula Umar ibn Ubaidillah cewa riwaya ta riske shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma shuhada'u Uhud waɗannan ina yin shaida a gare su sai Abubakar As-Siddiq yace shin mu ya Rasulullah ba ƴan uwansu bane mun musulunta kamar yanda suka musulunta kuma mun yi jihadi kamar yanda suka yi jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala a kuma ƴan uwansu ne sai dai ban san abin da za ku kirkira ba a bayana sai sayyidina Abubakar ya yi kuka ya sake yin kuka sannan ya ce yanzu mu za mu kasance bayanka kenan ya Rasulallah wannan hadisi mursal ne amma ya sadu da isnadi inganta da isnadi miƙaƙƙe ta waɗansu riwayoyi ba da kissar sayyidina Abubakar din ba amma kissar sayyidina Abubakar din haka tazo mursala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shaida ga shuhada a Uhud yace haula'i ashhadu alaihim wadannan ina shaida gare su saboda yaga abinda suka yi jihadin su da abubuwan da suka yi sai sayyidina Abubakar yace mu kuma fa ya Rasulullah yace ban san abinda za ku fara ba a bayana saboda haka wato ba zai shaida ba akan abin da bai gani ba wannan ishara ne ga cewar abubuwan da za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na fitinu wanda ba zai yi shaida akan kowa ba akan abin da ya aikata tare da cewa wannan ba zai kore cewa ya san akwai waɗanda yake za su tsira daga fitina ba ya san su kamar ya ce Muhammad ibn Maslama yace Muhammad ibn Maslama dukkan fitinar da za a yi ba za ta shafe shi ba zai tsira daga fitina haka zalika su al-ashara al-mubashirin bil janna kamar yadda sayyidina Umar yace waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yarda da su da kuma shi kansa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da yace da zai dauki badadi da ya dauki sayyidina Abubakar badadi shi yasa sayyidina Abubakar ya san cewar ai kaga ba cewa yayi ba tambayar yayi akan sa ba inda tambayar yayi akan sa da amsa jawabin ba zai zamanto haka ba yayi tambaya ne akan gabaki daya su sai ce gabaki sai kuma a jawabin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka tazo amma ku lura kukan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ba kuka yayi ba akan cewar za su kirkiri wani abu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya fahimci cewar abinda yake zai faru abinda yake abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda waɗanda za su kirkira abu yana nufin waɗansu ne kuma ya san shi baya cikin su saboda haka kukansa da yayi shine akan me zai rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato zai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai riga shi barin duniya su zamanto bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa za ta kasance bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a inna lakailuna ba'daka ya rasulullah za mu kasance bayan ka kenan akan haka yake kuka yayi kuka ya ƙara kuka kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata ran yayi huduba yace Allah ya ba mu bawa zabi tsakanin abin da yake wajensa da kuma ya ci gaba da rayuwa a nan yace fahtara ma inda Allah sai ya zaba abin da yake wajen Allah sayyidina Abu Bakar ya ta kuka Abu Sa'id al-Khudri suka ce haba wannan dattijan me ya same shi yanzu dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ba mu bawa zabi shikenan kuma sai ya ta kuka ashe ba su fahimta ba sayyidina Abu Bakar ya fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine bawa kuma zabin da aka bashi shine ko ya zamanto ya ci gaba da rayuwa a duniya ko kuma Allah ya dauki ransa ya tafi ko ya koma ya zuwa ga ar-rafiqul a'la to akan haka yayi ta kuka kukan sa kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar taka yace babu wanda ya kyautata min a dukiyarsa da ransa irin Abubakar da zan dauki wani badadi a duniya da na dauki Abubakar badadi na yace dukkan kofa da ake shigowa masallaci a rufe ta sai ta Abubakar ishara ga cewa shine zai zama to khalifa domin khalifa daga gidansa zai rinka shigo masallaci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shigo masallaci daga gidansa na'am mu karanta hadisin karshe a babin kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaune ana alhali ana haƙa wani kabari a Madina sai wani mutum ya kalli kabarin yace bi'sa mabja'ul mu'min tir da makwantar mumini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi'sa ma qulta tir da abin da ka faɗa domin shi kabari da mumini dausayi ne daga dausayin aljanna ba rami ne daga ramukan wuta ba ballantana a ce tir da wannan rami yace bi'sa ma qulta tir da abin da ka faɗa sai mutumin yace ni ba wannan nake nufi ba ya rasulullah ni abinda nake nufi wato kisa a kashe mutum a tafarkin Allah a wajen jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai babu tamka ga kisa a tafarkin Allah babu abinda yayi kama da shi wato wajen lada da falala babu wani bigire a bayan kasa da wanda yake ita ce tafi soyuwa a gare ni kabarina ya kasance a wajen daga gare ta ma'ana al-Madina sau uku yana nufin al-Madina wato bayan bayyana cewa babu kamar shahada to babu kuma kamar shahadar ma ta zamanto an binne mutum a Madina ba inda yake so irin abin da shi a Madina wannan hadisin mursal ne amma ma'anarsa tana ittisali ta fuskoki daban-daban kuma kamar yanda za mu gani a babin da zai zo abin da yake ƙara ƙarfafa shi addu'ar sayyidina Umar da yake roƙon Allah shahada kuma Allah ya sanya mutuwar sa ta zamanto a Madina wannan ya nuna wato muhimmancin mutuwar a Madina domin duk wanda ya mutu a Madina aka binne shi a cikin baqi'a wato rana alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa shaida kuma zai masa ceto. Allah yace manistata'a min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manistata'a minkum an yamuta bil madina falyamut biha fa inni shahidun liman mata biha. Duk wanda daga cikin ku zai iya mutuwa a Madina to ya mutu a cikin ta, domin ni mai shaida ne ga duk wanda ya mutu a cikin ta. Duk wanda ya mutu a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa shaida rana alkiyama. To Allah kamar azuta mu da mutuwa a Madina. To karka je umra ka soma ciwon kai ka ce to ko an karba addu'a ne. Na'am. Na'am. Ba za a yi masa azaba ba. An ce a wanda ya mutu da bashi an yi masa azaba ne? Wai duk wanda wai kamar mu a Najeriya, wai duk wanda ya mutu da bashi ba za a yi masa azaba ba kenan? Yawwa, za a tsare shi daga shiga aljanna, abinda aka ce kenan ba azaba ba. Ba azaba ba. Wato shi bashi ana nufin mutum ya karɓi bashi iri biyu ne. Akwai bashi da shari'a ta yadda da shi, shine bashi da mutum ya ɗauka don buƙata. Akwai bashi da shari'a ba ta yadda da shi ba. Bashi da mutum ya ɗauka don ya yi ɓarna, wato ya aikata haramun, ko kuma ya yi almubazzaranci, a ciko da a cikin halal zai kashe ya almubazzaranci. Mutum ya je ya ci bashi, mutum ya je ya ci bashi domin ya je ya rinka bajinta wajen saima a wanda yake nema da aure, ya je ya sai mata mota saboda yana bayan ko ba kudin ba bashi fa ya dauka, bashi ya dauka yana son yarinya amma ya je sai mata mota. To wannan ko za ana biyan ana bayar da ana bayar in aka tashi biyan mutane da in aka tashi rabon zakka yace ana bin sa bashi ba za a bashi ba. Sace ka je ka san yadda zaka nemo motar ka sayar ka je ka biya bashi. Amma wanda ya ci bashi wanda yake bisa bukata balantana bisa larura, to shi wannan ake nufi shine wanda in bai bar abinda za a biya bashin daga cikin dukiyarsa ba, to sai a ɗauka daga baitul mal. Baitul mal ana nufin dukiyar al'umma, ba wai sai ƙasar musulmi ba, hatta ƙasar da ba ta musulmi ba, ai dukkan wanda yake ɗan ƙasa yana da haƙƙi a dukiyar al'umma, yana da haƙƙi a dukiyar al'umma. To wannan ba wai yana nufin ɗan Najeriya shi ba za a tsare shi da dukiyarsa ba, ai da na ba, ai duk ma wani wanda yake in abin da yake da shi za a samu haƙƙinsa a cikin baitul mal zai iya biya masa wannan bashin. To shine ba za a kamar yadda Ibn Abdulbar ya bayani shine ba za a tsare shi da wannan bashin ba tunda haƙƙin ya koma kan waliyul amr, kan shugaba. Shugaba shine wanda zai tabbatar da shi, kuma ya danganta da irin ai baitul malin, tunda akwai na local government, akwai na jiha, akwai na federal. Saboda yanzu chairman na local government da za a bashi ana bashi ta kwatattara gabaki ɗaya ya tafi hotel ya bar ƙasa ya bar headquarter local government sai sun kare sannan ya dawo, ko kuma a bashi ta gefen dama a karɓe ta gefen hagu. Ba haka gwamnonin suke ba, sai a bashi sai a ci to kawo. To duk mutanen wannan local government ɗin kaga suna da haƙƙi a cikin wannan. To su za a tambaya. Na aiki su a kan jami'ar sala. Jami'ar sala aljam'u bayna salatayn. A bisa sahihin magana abinda yake hana abinda yake sa ake hada sallah shine ruwa ko duhu ko caɗi. Ruwa ma'ana in ruwan sama yana sauka a lokacin ruwa wanda yake zai iya jika mutum, ko kuma ruwan tare da duhu ko cadi tare da duhu amma duhu shi kadai baya sawa a hada sallah saboda haka idan aka samu cadi koda ba a ruwa in aka samu cadi ma'ana an yi ruwa an dauke amma kuma gari akwai duhu kamar irin kwanakin farkon wata ko kwanakin karshen wata lokacin da babu farkon wata ta lokacin da za a iya yin jami'i lokacin da za a iya yin jami'i amma in hadiri ne hadiri kadai shi baya sa baya daga cikin abin da yake kawo rukusar a yi jami'i tsakanin salloli sai dai Allahumma illa idan ana ganin cewar wato hadirin in liman ya yi istihadi kuma shi ahali ne yana ganin cewar kafin a yi sallama mutane su shi su ɗauki baburansu su kama hanya ruwa zai musu bulala sai yi wannan jami'i tunda shi jami'in ai an sassauta shi tunda babu dalili ma in dai bai zamanto cewar an mai da shi al'ada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda haka kada a ce limamin da ya yi istihadi in shi ahali ne istihadi ba wai kawai yana duba ragabar waɗanda suke so a yi jami'i ba ne kawai in dai ba wannan ya yi ba to kar a yi masa rarrauka sai a kyale shi tunda an sassauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jami'i ba tare da don ya nuna cewa kada al'ummar su shiga cikin takura na'am wannan yace asabakumullahu fadilatul sheikh a karatun wancan satin an yi bayani cewa a satar shugabanni ba gulul bane ya zamu hada shi da wannan hadisin an adi ibnu amira radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawm alqiyamah to alhamdulillah wannan kai mun istidrak wannan kware wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda muka dauke shi a cikin aiki sai ya boye mana koda wato mikhyaf ne wato allura ko abin da ya sama da haka to wannan gulul ne zai zo da shi ranar alkiyama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da gulul saboda haka gulul din ne na janye magana ta da na fada wancan saboda haka gulul ne amma dama abin da yasa na kawo ta don nuna cewa dai ba sariqa bane wanda za a yanke wa mutum hannu don a lokacin da ina bayani ne tsakanin al-ikhtilaf da kuma sariqa da waɗanda suke cewa ta yaya za a yi mutum ya je kawai don ya je ya saci akuya a yanke masa hannu amma ga wani ya sace budget din ministry gabaki daya shi kuma a ce ba za a yanke masa hannu ba sai yace to ai wannan al-mundahana da dukiyar al'umma ba sata bace na bambance tsakanin as-sariqa wal ikhtilaf wal ghulul wal wal ghasb din na fade su cewa babu a inda ake yanke hannu sai a cikin as-sariqa amma sauran ba a yanke hannu to amma gashi al-ghulul bai keɓanta da dukiyar ganima ba hatta dukiyar da take ta al'umma ce idan mutum ya ci amanarta an ba shi dukiyar al'umma sai ya dauke wani abu bai kawo ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya zo a wannan hadisin ya kira shi gulul saboda haka na janye wancan magana sai a gyara amin yace wannan wannan yace ya ji wani malami yana cewa la yan bazil muslim an yaqula law khalaqani allah fi zaman ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala al-muallim huwa tamanni ala ma la yan bazil muslim a hadha sahih wa ya ji wani malami yana cewa bai kamata musulmi ya ce ina ma da Allah ya halice ni a zamanin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ba sai shi malamin yace wannan gurin abinda bai kamata bane ga musulmi wannan akwai bambanci tsakanin wannan da kace ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima wannan bambanci akwai bambanci kace ina ma da Allah ya halice ka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah halice ka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zamanto mabiyin Musailima fa ko ka zamanto mabiyin Abdullahi ibn Ubay ai akwai bambanci wannan zuwa yayi yace ina ma ina cikin yan badar wanda suka halarci wannan yaki ina ma ina cikin su wannan daban yake da wannan kace ina ma Allah ya halice ni a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kware wannan babu hankali a cikin wannan kace ina ma Allah ya halice ka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah in Allah halice ka zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zamanto cikin munafikai fa ko cikin kafirai ko ka zamanto cikin kafirai ba gara wanda yazo ya zamanto a ƙarshe a zamanin da ake da a zamanin da fitinu suka yawa amma dai yana da asalin imani ba a ce kai zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam baka gane shi manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam me yake wannan masifa kwarai da gaske wannan abin da wannan malami ya faɗa bai kamata mutum ya faɗi wannan ba bai kamata ya wannan tamanni din ba a fahimci abin da ake nufi kai burin alheri koda ba zai yiwu ba wannan burin alheri ne kai burin cewa kai zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikace da kamar a ce ina ma kai zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai in ka faɗi wannan ko shi din ma sai da Imran ibn al-Husayn wani yake cewa mu ne muka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Hudhaifa kai da ba za mu bar shi ya tafiya a ƙasa ba daukar sa zamu rinka yi ba za mu bar shi ya taka a ƙasa ba rike shi zamu rinka yi daukar sa zamu yace kai lura da abin da kake faɗa yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Ahzab yace wa zai sulale ya je ya samu mun labarin abokan gaba aljanna ta kace ba wanda ya tashi a cikin wannan kana burin Allah ya jarabe ka ne amma wannan ka ce ina ma Allah ya sa ni a cikin waɗanda suka yi shahada a yakin Badr to wai da wannan misali da na kawo ina nan a kanta shi wannan bawan Allah da ya zo filin yakin Badr yace ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ai ya faɗi ƙarshen aya ina ma na kasance tare da su na samu rabo mai girma amma ka ce kana burin a ce kai ma Allah ya maka ibtila'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al-adu wa sallallahu al-afiya wato kada mutun ya rinka burin haduwa da abokan gaba kada ka rinka burin abujirar da kai ga ibtila'i ga jarabawa sannan wani ya ce Allah ya kara mana lafiya dan Allah malam in mutun ya mutu sai wani dalili yasa aka tono shi to za a sake masa wanka da sallah ne ba za a sake masa wanka da sallah ba kawai canza masa kabari ga an riga an masa wanka an riga an masa sallah ba za a yi masa wanka da sallah ba kawai musanya masa kabari za a yi wannan ya faru a 1978 kenan ko 1978 lokacin da ake gina airport road Katsina road din nan kun san ta bi ta gefen wata makabarta da dadda makabarta ta gefen wata makabarta da dadda wanda aka daina binne mutane a cikin ta a lokacin nan limamin Kano malam dan Amu da kakana limam Umaru yana limamin waje su aka kirawo saboda Telo Woodrow da suke hakar sun rinka hako kaburburan mutane da jikin su yanda yake wannan kakana da queen da bakin sa yake gaya mun wata ran nazo muna SBS nazo hutu daga ABU nazo yake cewa ina ma kana nan kaga abun mamaki mun je muna daukan mutane daga kaburbura muna canza su saboda hanya da ake yi yace ka ga mutum an dauko shi a kabarin sa ga baki ɗaya cikin kabarin ya shine bai zamanto ya saba da kasar wajen ya shine gare fari fat kuma jikinsa yana nan yanda yake akwai wanda suka dauko shi da likafanin sa ma yana nan yanda yake ba ma jikin nasa ba wannan ba wai gaya mun akai ba kakana shi yake gaya mun wannan da bakin sa to da aka dauko su suka yi su ne malaman gari su ne jagororin gari malam Muhammad dan Amu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta masa da sa'ada haka suka dauko su suka cancanza musu kabari ba a ce ba sai an sake musu wanka da sallah ba sannan dan Allah waɗanda aka kashe suna sallah kamar malam Jafar su ma suna sallah za a tashe su haka muke fata duk wanda ya mutu akan wani halin za a tashe shi kamar malam Jafar an kashe shi yana sujada yana sallah so da haka muke masa kauna Allah zai tashe shi yana cikin sallah kuma jinin sa da aka zubar haka jinin zai rinka farara al-launu launu dam wa rihu rihul mit insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah muna roƙonka a wannan sa'a ta ƙarshe ta rana Juma'a da kake karɓar addu'a bayinka, Allah ka karɓa addu'ar mu. Allah abinda muke roƙonka Allah ka amsa mana. Allah ka yafe mana zunubanmu, Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka sanya mu a cikin ƴantattun bayinka, Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake game su da rahamarka a wannan sa'a mai albarka. Allah waɗanda suke marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, ƴan uwan marasa lafiya da mahaifiyar mara lafiya Allah ka ba su lafiya. Akwai ɗan uwan mu wanda yake matarsa an yi mata aiki, muna roƙon Allah ka ba su lafiya. Ƴan uwan mu wanda suka rasu da wanda aka yi mana wasiya a kansu da wanda ma ba a yi mana wasiya ba, muna roƙonka ya Allah ka gafarta musu, Allah ka sa aljanna makomarsu. Akwai waɗanda suke ma'abuta wannan majalisi masu bukata, tasu ta kansu ko bukatar mazajen aurensu ko bukatar matayen aurensu, muna roƙonka ya Allah ka daya mana dukkan bukatun mu na alkhairi. Allah marasa aure Allah ka fuwace musu samun abokan zama. Allah ka yassare ma mata masu neman aure mazaje na kirki. Allah ka yassare ma maza masu neman aure mataye na kirki. Allah ka yaye mana halin da muke ciki na tsanani a wannan kasa. Allah ka yi mana maganin ta'addanci da ƴan ta'adda. Allah ka sallata ikonka a kansu. Allah ka watsa, Allah ka tarwatsa taronsu. Allah ka dakusar da kaifinsu. Allah ka sallata rundunoninka a kansu. Allah ka yi mana maganin barnarsu. Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu. Allah shuwagabanninmu Allah ka yi musu jagora. Allah ka yassare musu, ka taimake su wajen sauke amanar da ka ɗora musu. Allah ka inganta rayuwar al'umman nan. Allah ka inganta mulkin shuwagabanninmu ta hanyar tsayar da adalci da yin abin da ya dace wajen kawo ci gaba ga al'umma. Allah ka ba su mataimaka na gari. Allah ka ba su mashawarta na gari. Allah ka nisantar da miyagun mashawarta daga gare su. Allah ka biya mana bukatunmu. Allah ka inganta kasuwancin a wannan kasa tamu. Allah ka inganta nomanmu. Allah ka sanya mana albarka a damunanmu. Allah ka sanya mana albarka a damunanmu. Allah ka sanya mu samu girbi mai albarka. Allah ka saukar mana da tsananin hauhawar farashi. Allah ka yaye mana shi. Allah abinda ya muke fama da shi na rashin aikin yi da damarmakin aiki ga samarinmu, Allah ka buɗa mana. Allah ka buɗa a cikin wannan al'umma. Allah ka buɗa ma samari masu neman aiki tafarkin ayyuka ya rabbal alamin. Allah ƴan uwanmu ƴan fansho Allah ka yi musu lubufi daga gare ka. Allah ka yaye musu tsananin da suke ciki. Allah ka fitar musu da haƙƙinsu. Allah ka sanya girma. Allah Allahumma ij'al awsa'a rizqina inda kibari sinnina wa inqita'i a'malina. Allahumma ij'al awsa'a rizqina inda kibari sinnina wa inqita'i أعمارنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وردنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه، وادخلنا الجنة بشفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.